الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go kuma mallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 7 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 31 ga watan 7 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafin mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata da ya azurci ranar Ashura Allah na kankare masa zunubai na shekarar da ta gabata kuma an sunnanta mana mu'azinci 9 domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya azurci ranar 10 ga watan Ashura ya samu labarin cewa ga watan Al-Muharram ranar 10 ga watan Al-Muharram shine azumin Ashura ya samu labarin Yahudawa ma na azumtar wannan yini yayi alƙawarin cewa idan Allah ya kai shi baɗi zai azumci 9 domin ya saba musu kafin baɗin ta dawo Allah ya karɓi rayuwarsa kamar yanda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ya rawaito mana don haka malamai suka ce azumtar 9 sunna ne hadisin da yazo akan hadawa da 11 wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am kamar mi gabas idan za a gunne mamaci musulmi akan fuskantar da shi al-qibla a duk inda za a binne musulmi to ana fuskantar da shi al-qibla mu al-qiblar mu anan ita ce gabas waɗanda suke gabacin Ka'aba su kuma yamma za su kalla waɗanda suke arewacin ta kamar mutanen Madina kudu za su kalla waɗanda suke gusincin Ka'aba su kuma arewa za su kalla kamar mi
kuma sallah kuma a gabato da saboda kiyaye bayan magruba saboda dalilin akadin
hada salloli biyu masu tarayyar lokaci a sababin wato ruwan sama ko kuma tsananin sanyi ko wata guguwa ko wani duhu wanda yake na dare ba duhu da sauransu wannan rangwame ne kamar yadda hadisi yake cikin sahihain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada azzahar da la'asar haka magriba da isha aka tambayi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda menene sababi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada waɗannan salloli biyu masu tarayyar lokaci yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haka ne dan kada ya jefa al'ummar sa cikin fushi dan haka duk lokacin da al'umma ta samu kanta a cikin wani yanayi wanda yake mai kunci to an mata rangwamen hada waɗannan salloli biyu masu tarayyar lokaci imma azhar da la'asar ko magriba da isha ma'ana kai tsaye ana gama azhar a kawo la'asar idan magriba da isha ne ana gama magriba kai tsaye a kawo sallar isha yin haka rangwame ne haka matafiyi shi ma an masa wannan rangwame haka marar lafiya wanda yin kowace sallah a lokacinta akwai wahala a kansa to shi ma an masa rangwame zai iya hada waɗannan salloli biyu masu tarayyar lokaci azhar da la'asar ko magriba da isha shine malamai suka kiyasta akan karen da aka bada izini na gadin gona da gadin dabbobi amma kamar misali haka a cikin gari haka kofar banki da sauransu menene fa'idar kare zai iya tsare banki ai ba inda za a yi bankuna jami'an tsaro ma da yaya suke tsare ta barantana kare darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya ƙarshen hadisi na Umar Allah ya ƙara masa yadda Allah ya ƙara masa yadda a cikin kitabu sala a babu sifatis sala hadisin da Umar Allah ya ƙara masa yadda ya kasance yana bude sallah da wannan addu'a subhanakallahumma bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk kamar yadda malam yayi bayani al-Imam Muslim shi ya rawaito wannan hadisi da sanadi wanda yake munqati idan aka ce al-hadis al-munqati wanda aka samu datsewar sanadi shine ake kira hadisi munqati tare da cewa malam yayi bayanin al-Imam Ad-Darqutni a cikin littafinsa As-Sunan ya rawaito wannan hadisi ne mausul ma'ana danganan sa ya sadu har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai mal hadisi ne mausul kenan datsewar an samu inda aka magance ta a cikin riwaya kenan ta Imam Ad-Darqutni sai dai mal yace wa huwa mauquf hadisi ne mauquf ma'ana ya takaita ne akan Umar bai isa ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa ya tabbata ta hanyoyi daban-daban hadisi ne mausul an gane hadisi ne al-marfu ma'ana fada ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kamar yanda kuma yazo Umar Allah ya kara masa yadda yakan hau minbari wato ya karantar da jama'a wannan addu'a ta bude sallah wani lokaci Umar idan ya bude sallah yakan bayyana da wannan addu'a amma menene hikima game da bayyanarwa ke shine karantarwa wanda bai san ba addu'ar da ake ta bude sallah to ya san cewa ga yanda ake don haka dai a takeice wannan shine nau'i na uku daga cikin nau'ikan addu'o'i waɗanda suke na bude sallah tare da cewa ba bakin su kenan ba kamar yanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Sifatu Salatin Nabi ya zo da nau'ikan waɗannan addu'a na buɗe sallah sai da ya zo da nau'i kusan 12 waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ɗaya na bin ɗaya addu'a ta buɗe sallah nau'i 12. To dan haka shi ba ka'ida malamai suka ce idan sunna ta kididdigu ta wuce ɗaya ta wuce biyu to ana buƙatar ya zamanto mumini ya ringa canzawa yau da gobe domin ya zamanto kowace yayi aiki da ita. Amma inda za ka taƙaita a rayuwarka a kan nau'i ɗaya to ka ba da iya abin da aka ɗora maka. Amma daga cikin addu'o'in gaba ɗaya wadda ta fi shahara waccan wadda ya gabata wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya kabarta sallah wato yakan yi wani ɗan shuru kafin fara karatu. Yace sai na tambaye shi nace ya Rasulullah zan iya bada mahaifina da mahaifiyata domin na fanshi rayuwarka. Idan kai kabbara kafin ka fara karatu kakan yi shuru. Yace ya Rasulullah me kake faɗa? Manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam yace masa iya abinda nake faɗa nakan ce Allahumma ba'id baini wa baina khabayaya kama ba'adta bainal mashriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khabayaya kama yunqqa thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ghsilni min khabayaya bil ma'i wath-thalj wal barad. Yace kaji iya abinda nake faɗa. Wannan kwa hadisi ne muttafaqun alayh. Don haka dai a takaice wannan ita ce addu'ar da ta fi shahara daga cikin dukkan addu'o'i waɗanda suke na buɗe sallah. Tare da cewa addu'a ta farko da malam ya zo da hadisi na farko da malam ya zo da shi akan wannan addu'a na cewa na Aliyu ɗan Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda da yake cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi zuwa sallah ma'ana yayi takbiratul ihram yakan ce wajjahatu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa wama ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin har zuwa karshen addu'ar. Wannan ya tabbata a cikin riwayar shine yake cewa wa kana yaquluhu bin nafli fil fardi wan nafli. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan yi wannan addu'a a sallah ta farilla da sallah ta nafila. Don haka ita ma wannan siga bata takaita ba ga sallah ta nafila. A kowace sallah ta farilla ko ta nafila to waɗannan addu'o'i buɗe sallah da su sunna ne. زام تاشكينا حديثينا غوا قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يسوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقوبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش الصبو وكان يختم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم وله إلا. وتما لم الله يجيك أنسى نافتا wannan hadisi ne riwaya ta Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kara mata yadda tana fadar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya kasance yakan bude sallah bi takbir wato da lafazin Allahu Akbar, idan aka ce at-takbir shine qauluka Allahu Akbar, kamar yanda ya gabata tun a cikin wato hadisi na farko a wannan babi wanda ke bayani game da sifar sallah, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, yayin da wani sahabi wanda ake kiran shi wato musi'u sala shine Khallad ibn Rafi Allah ya kara masa yadda, wanda ya shigo cikin masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yayi tahiyatul masjid, da ya gama ya zo ya yi sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya karɓi sallama, manzo Allah ya ce masa koma sake sallah domin wannan sallah da kai ba sallah ba ce, ya koma ya sake kamar yanda ya yi a farko, ya dawo ya yi sallama, manzo Allah ya ce masa koma dai sake sallah domin wannan ba sallah ba ce kai, sai da ya maimaita so uku, a karo na uku manzo Allah ya ce masa koma dai sake, yace wallahi ba a faka bil haqqi, yace rantsuwa nake da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya, yace la uhsinu ghayraha, ban iya wata sallah ba in banda wannan, yace fa allimni ya rasulullah, ya manzon Allah koyar da ni yanda ake sallah, manzon Allah yace masa in ka tashi yin sallah, manzon Allah yace ka cika arwalla, ma'ana ka kyautata arwalla, mastaqbil alqibla, manzo Allah ya ce masa sannan ka fuskanci alƙibla, kuma makabbir, manzo Allah ya ce sannan kai kabbara, to tun akan wannan gaba malamai suka fa'idanci cewa wato lafazin at-takbir shine fatar Allahu akbar da shi ake buɗe sallah, don haka suka ce wata kalima ba ta tsayawa matsayinta koda ta kunshi ma'anarta, kamar yadda su malaman Hanafiya suka tafi akan cewa duk wani lafazi wanda ya kunshi girmama Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to ba laifi mutum zai iya buɗe sallah da shi, misali suka ce kamar Allahu ajal, irin su Allahu a'zam, suka ce duka ba laifi mutum yakan iya buɗe sallah da shi, to amma jumhurin malamai suka ce a ban makawa game da zawwa da wannan lafazi na at-takbir, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama rayuwarsa ya koma zuwa ga ubangijinsa a farilla ko nafila, ba a taba samun ya bude sallah da wani lafazi in banda wannan lafazi na Allahu akbar, kuma tare da cewa hadisi ne ingantacce na cikin sunan Tirmidhi da musnad na al-Imam Ahmad, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa miftahu salati dhuhur, tsarki shine mabudin sallah, sai ya ce wata harimu har takbir, manzo Allah ya ce fadar Allahu akbar wato shine harama ta sallah, ma'ana shine shiga sallah, sai ya ce wata halilu har taslim, fita daga sallah ko gama sallah shine assalamu alaikum, to dan haka anan Aisha Allah ya kara mata yadda take fada mana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan bude sallarsa da lafazin Allahu akbar, kuma ka'ida malamai suka faɗa sigatul mudari ba'da lafzati kana tadullu ala al-kathrati wal mudawama, duk lokacin da aka samu lafazin siga ta fi'ilul mudari ta zo bayan lafazin kana, to yana nuna yawaitawa da dawama akan abu, wannan yana nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iya abin da ya dawwama akan shi farilla ko nafila yakan buda shi ne da Allahu akbar, sannan sai ta ce wal qira'atu bil hamdulillahi rabbil alamin, karatun sallah kuma manzo Allah yakan buda shi da fadar alhamdulillahi rabbil alamin, da alhamdulillahi rabbil alamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan fara karatun sallah, wannan shine dalilin jumhurin malamai al-Imam Malik da al-Imam Abu Hanifa da al-Imam Ahmad akan cewa bismillah bata cikin Fatiha, aya ce wadda take mai zaman kanta a cikin suratul Naml, kuma kamar yanda yake aya ce mai zaman kanta a farkon kowace sura, an gane, amma bata cikin Fatiha, bata cikin lissafin jumlar ayoyi bakwai na suratul Fatiha. To waɗanda suka tafi akan cewa bismillah bata cikin jumlar ayoyi bakwai na suratul Fatiha, a ina cikon aya ta bakwai kin take? Shine a daidai ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim, a siratal ladina an'amta alaihim, nan ne kenan aya ta shida, sannan ghairul maghdubi alaihim waladdallin cikon aya ta bakwai, tare da cewa al-Imam Shafi'i an gane ku hujjar su ta biyu akan cewa bismillah bata cikin adadin ayoyi bakwai na suratul Fatiha. Hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, wanda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, kasam yake faɗa, yake cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala na faɗa, kasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala. Ubangiji ta'ala yake cewa na kasa sallah kashi biyu tsakanina da bawana, na ga bawana duk a iya abin da ya roka. Me ake nihi da as-sala? Anan Fatiha ake nihi. Ita ce Ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace ta da sunan sallah gaba daya, domin ya faɗa la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an, kamar yanda zamu iske a darasin mu na yau. Shine yace kasamtu salata baini wa baina abdi nisfain, na kasa kenan sallah shine karatun Fatiha kashi biyu tsakanina da bawana, sai yace wali abdi ma sa'ala, na ga bawana iya abin da ya roka. Shine sai yace fa iza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla hamidani abdi, idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin, Ubangiji ta'ala sai yace bawana ya gode mu. Kaga anan yace fa iza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin, bismillah ba ambace ta ba har kai karshen hadisi. To dan haka wannan ita ce hujjar su ta biyu akan cewa bismillah bata cikin jumlar ayoyi bakwai wato na suratul Fatiha. To shine anan Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa wal qira'ata ay wa yastaftihu al qira'ata, domin lafazin al qira'a ma'dufun ne ala sala. Kenan ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yastaftihu as-salata bit-takbir, sai ka ce wa yastaftihu al-qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin, karatun sallah ko yakan buda shi da fadar alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a, Aisha Allah ya kara mata yadda tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya duka yayi ruku'u lam yushkis ra'sahu, manzon Allah baya daga kansa, an gane ko baya dago kansa haka ya kalli sama, ya daga kansa, walam yusawwibhu kuma baya sadda shi, walakin baina zalik, tace sanadi kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na kasancewa tsakanin dagawa da saddawa, ma'ana kansa yakan zamanto daidai da gadan bayansa. Kenan in yayi ruku'u baya daga kansa sama haka, sannan kuma baya sadda shi, walakin baina zalik kenan tsakanin dagawa da saddawa kenan daidai da gadan bayansa, wato haka kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake. Kamar yanda hadisi yake cikin Sunan Ibn Majah riwaya ta Wabisa Ibn Ma'bad, Allah ya kara masa yadda yake cewa naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na sallah, sai yace wa kana idza raka'a sawwa dhahrahu, manzon Allah ya kasance idan yayi ruku'u yakan daidaita bayansa. Wabisa yace hatta law subba alaihi alma lastaqarra, yace inda za a kawo ruwa a zuba a gadan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace wannan ruwa zai tabbata ba zai hangare ba. Dan haka sifar yanda ake ruku'u kamar yanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine gadan bayan kan mutun da wuyansa kenan da gadan bayansa ya zamanto daidai, kar mutum ya dago kai kuma kar ya sadda shi. Kenan shine malamai suke misalin cewa inda za a dora kwalliya a gadan bayan mutum idan yayi ruku'u, to ba za ta gangare ba ta yi gaba ko ta yi baya, kamar yanda shi anan Wabisa yake cewa hatta law subba alaihi alma lastaqarra, yake cewa inda za a kawo ruwa a zuba a gadan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya ruku yace wallahi ruwan zai tabbata ba zai gangare ba kenan a irin yanda yake daidaita kenan wuyansa da kansa da gadan bayan shi shine anan Aisha Allah ya kara mata yadda tace wa kana idza raka tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yayi ruku lam yushkhis ra'sahu wato baya daga kansa an gane ko baya dago kansa haka walam yusawwihu tace kuma baya sadda shi so da yawa zaka ga wani yayi ruku ma'ana ya sunku ya gadan bayan shi inda zaka dora wani abu kai tsaye zai gangare yayi gaba wani ko ya dan dago bayan shi bai sadda ba da kyau in ka dora wani abu to zai gangaro yayi baya to duk wanda yayi wannan irin wannan ruku'u to bai yi ba kamar yanda ya dace a shari'anci tace walakin baina zalik sanidi wato ruku'u manzon Allah sallallahu alaihi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan kasance tsakanin dagowa wato da saddawa wa kana idza rafa'a min ar-ruku'i tace kuma ya kasance idan ya dago kansa daga ruku'u lam yasjud manzon Allah baya zuwa yayi sujada hatta yastawi qa'ima tace sai ya daidaita halin yana tsaye kenan ba daga ya dago daga ruku'u kai tsaye kawai ya je ya fada ya sujada idan ya dago daga ruku'u sai ya miƙe yayi tsaye cak kowace gaba ta koma mahallinta kamar yanda ya gabata a cikin wannan hadisi na farko shine yake cewa manzon Allah yake ce masa sumarka hatta ta kuma inna rakia manzon Allah yake masa sannan kai ruku'u sai ka nusu kana bi ruku'u sai yake marfa'a hatta ta atadila qa'ima manzon Allah yake sannan ka dago sai ka daidaita kana bi tsaye kina don haka idan mutum ya dago daga ruku'u ba maganar ya sunku yayi je sujada sai ya miƙe tsaye kowace gaba ta koma mahallinta don haka akwai addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana anan in ka dago daga ruku'u kaga bayan ka fada sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahla as-sana'i wal majdi ahqqu ma qala al-'abdu wa kulluna lakal 'abdu Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u dhal-jaddi minka al-jadd wana addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan yi ta bayan ya dago daga ruku'u ka kaddara ma mutun zai takaita akan sani Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd wannan kadai ya isa wato gabar mutun kowanne kashi ya koma mahallinsa don haka dai a takeice anan Aisha take ce mana wa kana idza rafa'a min ar-ruku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dago daga ruku'u lam yasjud tace baya dukawa yayi sujada hatta yastawi qa'ima sai ya daidaita tsaye ma'ana sai yayi tsaye ya miƙe tsaye kenan kowace gaba ta koma mahallinta saboda tsabar nutsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi idan ya dago daga ruku'u ko in ya dago daga sujada ta farko kafin ya koma ta biyu kamar yanda yake cikin wani hadisi sahabin yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya dago daga ruku'u kafin ya je sujada saboda tsawon tsayuwa da yake yace wallahi har sai ni zatan cewa ko ya manta ma da sallah yake saboda doguwar tsayuwa da yake ya samu nutsuwa sai ta ce wa idza rafa'a ra'sahu min as-sujudi haka idan ya dago kansa daga sujada ta farko kafin ya je ta biyu Aisha tace lam yasjud baya komawa yayi sujada ta biyu hatta yastawiya jalisan wato sai ya daidaita yana zaune kenan in ya dago daga sujada ta farko kai tsaye baya komawa sujada ta biyu sai ya zauna ya samu nutsuwa a wannan zama sannan ya koma sujada ta biyu don haka anan ma an sunnanta mana wata addu'a shine rabbighfirli ko kuma allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wannan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi ta a zamansa na tsakanin sujada ta farko da sujada ta biyu. Wa kana yaqulu fi kulli rak'atayn at-tahiyya. An gane, don haka kenan a cikin wancan hadisi na Khallad ibn Rafi, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da yace masa thumma sujud hatta taquma inna sajidan, sai yace thumma rfa hatta taquma inna jalisan. Manzon Allah yace masa sannan ka yi sujada sai ka nutsu kana mai sujada. Manzon Allah yace sannan ka dago daga sujada sai ka nutsu kana zaune. Don haka wannan nutsuwa rukuni ce daga cikin rukunin sallah. Duk wanda ke sallah baya wannan nutsuwa ta tsakanin ruku'u, dagowa daga ruku'u da zuwa sujada, ko sujada ta farko da sujada ta biyu, to wannan sallah ita ce ake kiranta hoton kurciya. Ko shekara dubu mutum yayi wa yana irin wannan sallah, Ubangiji ta'ala ba zai karba ba, domin kasancewar sallah hoton kurciya ba ta samun karbuwa a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka shi Khallad ibn Rafi, Allah ya kara masa yadda, da ya bubbuga sallar sai ya koton kurciya, manzon Allah ya ce masa koma sake, domin wannan ba sallah bace ba kai. Kuma haka hadisi ne ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Ubangiji ta'ala baya karbar sallar da wato mutumin da shi ne yake cewa la tujzu salatu la yuqimu fiha ar-rajulu sulbahu fi ruku'i wa sujud. Manzo Allah yace sallar mutumin da baya miƙe tsatsansa a wajen ruku'u da sujada, wannan sallah ba ta wadatuwa, samana Allah baya karba. Duk mutumin da baya samun nutsuwa in ya dago daga ruku'u kafin ya je sujada, haka in ya dago daga sujada kafin ya je sujada ta biyu, to Allah baya karba wannan sallah. Ita ce ake kiranta hutun kurciya. Shine sai take cewa wa kana yaqulu fi kulli rak'atayn at-tahiyya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi tahiyya a dukkan raka'a biyu. Idan aka yi raka'a biyu, to manzo Allah yakan zauna yayi tahiyya. Wanda zamu iske sigar ita tahiyya, ita ma kusan siga shida ta tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Aisha sai take cewa wa kana yafrishu rijlahu al-misra, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zauna a raka'a biyu na farko ko azama na karshe, wato shine take cewa wa kana yafrishu rijlahu al-misra, ya kasance yakan shimfida wato kafarsa ta hagu. To idan ya shimfida ta yaya yake zama yake akanta kamar yanda ya gabata a hadisin Abu Humaid As-Sa'idi, Allah ya kara masa yadda, shine tace wa kana yafrishu rijlahu al-yusra, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan shimfida wato kafarsa ta hagu. Idan ya shimfida ta kenan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna akanta. Wa yansibu al-yumna, kafar dama ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kafa ta, kenan cikin yatsotsin sun danganta zuwa ƙasa. Wannan kenan a zama na farko, domin akwai bambanci tsakanin zama na farko da zama na biyu, kamar yanda ya gabata a cikin hadisin Abu Humaid As-Sa'idi. Kenan shine anan Aisha, Allah ya kara mata yadda, take siffanta mana yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zama kenan a raka'a biyu. Tace wa kana yafrishu rijlahu al-yusra, ya kasance yakan shimfida kafarsa ta hagu, kenan sai ya zauna a kanta. Wa yansibu al-yumna, ta dama ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kafa ta kenan cikin yatsotsin, wato sun danganta zuwa ƙasa. To dan haka kasancewar shi ko zama na biyu, kamar yanda yake cikin wancan hadisi na Abu Humaid As-Sa'idi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zama na karshe kafar hagun yakan turo ta sai ta fito kenan bangaren sa na dama, sai ya zauna akan mazaunin sa, sannan kafar dama ko sai ya kafa ta. Bambanci ke akwai kenan tsakanin zama na farko da zama na biyu kenan a duk sallar da take da zama na biyu, zama guda biyu. Sannan sai take cewa wa kana yanha an uqubati shaytan, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hani game da wato sugunni irin na shaytan. Idan aka ce ukubati shaytan, kamar yanda wani malami daga cikin malaman lugha Abu Ubayd shine Al-Qasim ibn Sallam, Allah ya ji kansa, ya siffanta mana cewa shine sugunnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani, wanda ake kiran shi al-iqa. Domin shi al-iqa kala biyu ne, akwai wanda yin shi sunna ne, akwai wanda kuma yin shi wato haramun ne a cikin sallah. Kina akwai al-ma'mur, akwai al-manhi. Shi al-iqa, idan aka ce al-iqa wato shine sugunni, sugunnin da aka yi umarni wanda yin shi sunna ne a cikin sallah, shine wanda yake kasancewa tsakanin sujada guda biyu, sujada ta farko da ta biyu. Kenan zama da mutum zai yi akan dugadugansa, kenan mutum ya kafa kawafuwan shi kan ya zauna kenan akan dugadugansa, shiwa ana kiran shi al-iqa, amma yin haka sunna ne. Imma a tsakanin sujada ta farko da ta biyu mutum ya nimke kafarsa ta hagun ya zauna akan ta kafa ta dama, ko kuma ya tsugunna akan dugadugansa, kamar yanda hadisi yake cikin Sahihu Muslim, wanda wani ya tambayi Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yadda, game da irin wannan tsugunni. Abdullahi dan Abbas ya ce masa, ai wannan tsugunni sunnar annabin ku ce. Shi almajirin na dan Abbas yake cewa da mun muna kirga haka rashin iya sallah ne? Abdullahi dan Abbas ya ce a wannan tsugunni yace sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine ake kiran shi kenan al-iqa'ul ma'mur, tsugunni wanda aka yi umarni. To amma tsugunni wanda aka yi hani, wanda ake kiran shi ukubati shaytan, wato shine mutum ya kafa kuburinsa kenan ya zauna akan mazauninsa. An gane ko a cikin sallah, ma'ana mutum ya zauna ya tsugunna, ma'ana ya zauna akan mazauninsa sai ya kafa kawafuwa. To wannan shine anan wato Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa wa kana yanha an uqubati shaytan. Mun fahimci irin tsugunnin ko kenan mutum ya zauna akan mazauninsa kenan ya kafa kawafuwan shi kenan da kofarin shi da cinyar shi kenan ya kafa su. Sai ya ce wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirashas sabu, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani mutum ya shimfiɗa damatsansa a cikin sallah, irin shimfiɗawar naman daji. Me ake nihi da asabu? Irin su zaki da damusa da sauransu. Ma'ana mutum ya shimfiɗa damatsan shi haka, kamar misali lokacin da mutum ya yi sujada, to haramu ne mutum ya shimfiɗa damatsan shi akan ƙasa. Iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi, yakan dora tafukansa akan ƙasa, kuma ya tsotson shi sun fuskanci alƙibla, ya dage damtsan shi ba tare da ya taba ƙasa, ya dan wara damtsan shi daga hakarkarin shi har sai ya rinka ganin farin hammatar shi wani lokaci, saboda wara hannun shi da yake. Me yasa aka hana mu irin wannan dan kada mu yi kama da dabba? Shine anan yace wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirashas sabuhi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hanin mai sallah ya shimfiɗa damatsansa, irin yanda naman daji ke shimfiɗa damatsansa kenan zaki ko damusa. Kamar misali irin kwancin da kare yake, idan yayi kwanci ai yakan shimfiɗa wato zira'in shi nan, damatsan shi zai shimfiɗa su akan ƙasa. To idan mutum yayi sujada, haramu ne ya shimfiɗa damatsan shi haka akan ƙasa. Iya abinda ake bukata mutum ya dora tafukansa sai ya dage kenan zira'in shi da damtsan shi ya ware su. Wa kana yaktimu salata bit taslim, Aisha take faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan cika sallar sa da sallama, ma'ana sallah ita ce fita daga sallah, kamar yanda yake faɗa wata halilu har taslim, a wata riwaya waqtamu har taslim. Manzon Allah ya ce yin sallama shine cikar sallah kenan, idan aka sallance to an gama sallah. A takaice wannan hadisi malam ya zo da shi a wannan babi domin abin da ya kunsa na bayanin sifar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. kamar yanda ya mana umarni cewa sallu kama ra'id muni usalli, maza Allah ya ce ku yi sallah kamar yanda kuwa ganni ina sallah. To shine anan malam ya zo mana da wannan hadisi kamar yanda matarsa Aisha Allah ikarama ta yadda take mana bayani ɗaya bayan ɗaya game da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallah. Farko anan Aisha ta nuna mana lafazin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan bude sallah da shi shine lafazin Allahu akbar. Don haka dai a takaice zawwa da wani lafazi maimakon haka to wannan baya wadatarwa. Sannan abu na biyu Aisha ta nuna mana idan zai bude karatun sallah to yakan bude shi ne da alhamdulillahi rabbil alamin. To ina maganar bismillah, bismillah insha Allah bayani zai zo nan gaba a darasin mu na yau insha Allah. Kenan idan zai bayyana idan zai fara karatu karatun sallah to yakan bude shi da alhamdulillahi rabbil alamin. Sai take nuna mana kuma sifar yanda yake ruku'u, in yayi ruku'u baya daga kansa kuma baya saddawa, kenan kansa yakan kasance tsakanin dagawa da saddawa, ma'ana yakan daidaita kansa da wuyansa, ma'ana daga dan bayansa. Sannan kuma sai ta nuna mana in ya dago daga ruku'u baya dukawa ya je sujada kai tsaye, sai ya miƙe tsaye ya samu nutsuwa, kowace gaba ta koma mahallinta. To haka kuma in ya dago daga sujada ta farko baya sunkuyawa ya je sujada ta biyu, sai ya tabbata a zaune ya samu nutsuwa, kowace gaba ta koma mahallinta. Sannan kuma sai ta nuna mana cewa a duk raka'a biyu idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi to yakan zauna yayi tahiyya. Sannan kuma sai take nuna mana in zai zauna to yakan shimfida kafarsa ta hagun, kenan sai ya zauna akan ta kafar dama kuma manzon Allah sai ya kafa ta. An gane ku? Sabani da zaka ga wasu sun lambasa kawagonsu sun zauna, to wasu ba sun yi tsugunni akan dugadagan su, wannan tsugunni da ake yi tsakanin sujada ta farko da ta biyu, wasu a zaman tahiyya zaka ga sun yi wannan tsugunni, to wannan kuskure ne. A zaman tahiyya ba a wannan tsugunni akan dugadagai, wannan tsugunni sunna ne amma na kasancewa tsakanin sujada ta farko da ta biyu. In dai zaman tahiyya ne to in ma mutum ya dinke kafarsa ta hagun ya zauna akan ta dama ya kafa ta, wannan kuma yana kasancewa a zama na farko. Na biyu ko mutum ya turo kafar hagun wato ta fito bangaren sa na dama, kafar dama ya kafa ta sai ya zauna kenan a bangaren jikinsa wanda yake na hagu. Shine kuma anan sai ta ambata mana wato wasu abubuwa biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hali tsugunni irin na shaytani, kenan shine ake kiran shi al-iqa, kenan mutum ya zauna akan mazaunan sa ya kafa kenan kofarin sa, kamar yanda kenan misali zaman da dan uwa yayi wannan, yawa kenan shine wannan zama ake kiran shi al-iqa, la gyar zaman ka kenan domin yawa wannan zama shine ake kiran shi kenan al-iqa wanda aka yi hali, kenan mutum ya zauna a mazauninsa akan mazauninsa sannan ya kafa kofarinsa, shine ake kiran shi kenan al-iqa, kuma shine ake kiran shi hukubatul shaytan. Sai dai mu gane in aka ce al-iqa an yi hani a cikin sallah sai ka ce wanne kin wanda aka yi hani kenan shine wanda ake kiran shi hukubatul shaytan, shi kuma wancan nan tsugunnawa akan dugadigai tsakanin sujada ta farko da ta biyu shi wannan sunna ne. Sannan sai kuma take nuna mana abu na biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane mu, wato shine shimfida damar tsa a lokacin da mutum yayi sujada, kenan tafuka su ne mutum yakan dora su akan kasa ya tabbatar da su wato ya tsotsin sun fuskanci alƙibla, amma dora damtse akan kasa kamar yanda dabba take yi wannan haramun ne kwata-kwata baya halarta a cikin sallah. Sannan a ƙarshe ta nuna mana ga iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan cike sallah, shine wato yin sallama, domin duk wanda ya gama sallah tsaf ba tare da yayi sallama ba ya tashi ya tafi to ba shi da sallah, saboda fita daga sallah shine sallama, kamar yanda yace wa kitamu has salam ko kuma wa tahlilu has taslim. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه هذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. وفي حديث أبي حميد رضي الله عنه عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. Wato daga Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda ke faɗa, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yarfa'u yadaihi hazuwa mankibaihi idza tahassala, wato yakan daga hannayensa dabra da kafadinsa lokacin da ya bude sallah, ma'ana lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi takabiratul ihram, ko kuma lokacin da ya yi takabiratul ihram, manzo Allah yakan daga kenan tafukansa daura da kafadinsa. Shine yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadaihi, ya kasance yakan daga yadaihi ay kaffaihi tafukansa, hazuwa mankibaihi daura da kafadinsa, izarta ta hassala lokacin da ya bude sallah. Kina manzo Allah yakan daga su daura da kafadu, in aka ce kafada nan shine kafada, haka yake daga tafukan hannunsa. Wa idza kabbara liruku, haka lokacin da yayi kabbara domin yin ruku'u, manzo Allah yakan koma daga hannuwansa, tafukansa kenan daura da kafadinsa. وإذا رفع رأسه من الركوع هكا لوكacin da ya dago kansa daga ruku'u, manzo Allah yakan koma daga hannuwansa daura da kafadinsa. A wannan hadisi na Abdullahi dan Umar, hadisi ne muttafaqun alai, ya nuna mana cewa a waɗannan mahalli guda uku gaba daya, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan daga hannayensa, wato da lokacin da yayi takbiratul ihram, da kuma lokacin da wato ya gama karatu kenan zai duka yayin ruku'u. Idan yayi kabbara ta zuwa ruku'u, manzo Allah yakan daga hannunsa daura da kafadu, haka idan ya dago daga ruku'u kafin ya je sujada, yana daga hannayensa daura da kafadunsa kenan lokacin da yayi kabbara ta dagowa daga ruku'u. An gane ko lokacin da kai yake fadar sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu, a lokacin nan yakan daga hannayensa kenan daura da kafadinsa. Shine nan yace wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku, tare da cewa mahalli na hudu, kamar yanda shi Ibn Umar Allah ya kara masa yadda ya rawaito, shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe daga zama na farko, misali ga sallah wanda take da zama biyu, to manzo Allah idan ya miƙe yakan daga hannuwansa kenan. Mahalli hudu Abdullahi dan Umar ya kiyaye cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga hannuwansa kenan, farko takbiratul ihram. Mahalli na biyu, idan ya gama karatu yayi kabbara ta zuwa ruku'u, yakan daga hannuwansa. Mahalli na uku, in ya dago daga ruku'u, yakan daga hannuwansa. Mahalli na hudu kenan sallah wadda take da zama biyu, in ya gama zama na farko ya miƙe yakan daga hannuwansa. Sannan sai ya ce wa fi hadisi Abi Humaid inda Abi Dawud, a cikin hadisin Abu Humaid As-Sa'idi, Allah ya kara masa yadda, a cikin sunani Abi Dawud, yarfa'u yadaihi hatta yuhadhi bihima mankibaihi, manzo Allah yakan daga hannuwansa, wato sai sun dabarantu da kafadinsa, kuma yukabbir, sannan manzo Allah ya ce Allahu Akbar. Me muka fahimta a nan? Kenan daga hannuwa na rigayar yin kafara, sai bayan ya daga hannuwa, sannan manzo Allah yakan zo da kafara, kamar yanda shi kuma wancan hadisi na farko na Ibn Umar kenan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da daga hannuwan da kabbara gabaɗe, manzo Allah yakan yi su tare. To dan haka kasancewar, kamar yanda bayani ya gabata, wato shi ma wannan kusan nau'i uku ne ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan nau'i na farko kenan daga hannuwan da kabbara manzo Allah yakan yi su tare wani lokaci. Nau'i na biyu, sai ya daga hannuwan daura da kafadinsa, sannan ya ce Allahu Akbar.
nau'i na uku sai ya ce Allahu Akbar, sannan kuma daga baya ya daga hannuwan daura da kafadinsa, kamar yadda shi a nan cayi kana yarfa'u yadaihi hazuwa mankibaihi idzabta tahassala. Kenan shi wannan nabazi yana iya kasancewa idzabta tahassala, idan ya ce Allahu Akbar kenan yin kabara ya riga yi daga hannuwa. Kenan idzabta tahassala, idan ya buɗe sallah, kenan buɗe sallah ko akan yi shi da kabara, idan ya ce Allahu Akbar to manzon Allah yakan daga hannuwansa daura da kafadinsa. A wannan hadisi na Abu Umayd sai ya ce yarfa'u yadaihi hatta yuhadhi bihi ma mankibaihi, yakan daga hannuwansa sai ya daburantar da kafadinsa, kenan a nan daga hannun ya riga ya yi kabara. Sai ya ce thumma yukabbir, sannan ya ce Allahu Akbar, domin ita thumma tana fa'idantar da jinkiri. Kenan daga hannuwan kenan suna kan riga yi wato yin kabbara wani lokaci, kenan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai. Malam na faɗa cewa na ga al-Imam Muslim riwayarsa daga Malik ibn al-Huwayr, Allah ya kara masa yadda kwatancin hadisin Ibn Umar, lakin qala, sai dai shi ya faɗa a cikin riwayar, yace hatta yuhadhi bihi ma furu'a udunaihi, wato tafukan manzon Allah idan ya daga su sai ya dabrantar da wato fatar kunnansa, fata ta kunne kenan wadda ta zaro. Kenan in ya daga tafukan hannun wani lokaci, idan ya daga ya tsotsin shi sai sun zamanto sun dabranci nan kenan haka. Kenan galibi mafi yawan abin da yake tafukan yakan daga su dabra da kafada haka. Kenan wani lokaci yakan dan daga, idan ya daga kenan ya tsotsin sai su zamanto sun dabranci kenan fatar kunne wannan. Kenan ba hannuwan bane yake daga su tafukan gaba daya haka. Kenan kusan kunne gaba daya. Kenan haka ne yake ya dan daga sama da kafadinsa kadan sai ya zamanto ya tsotsin kenan sun dabranci nan kenan fatar kunne. Shi ne yace hatta yuhadhi bihi ma furu'a udunai, wannan su ne ake kiran su furu'a udunai. To dan haka kenan wannan yana nuna mana daga hannu a waɗannan mahalli guda uku ko mahalli hudu, kamar yadda bayani ya gabata, sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Farko a takbiratul ihram mutum ya daga hannuwa, in ya gama karatu kafin ya je ruku'u ya daga hannuwa, in ya dago daga ruku'u kafin ya je sujada ya daga hannuwa, idan ya gama zama na farko ya miƙe ya daga hannuwa. Kenan mahalli hudu kamar yadda Ibn Umar Allah ya kara masa yadda wato yake yi. Sannan Ibn Umar sai yake cewa ban gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na daga hannuwansa in banda waɗannan wurare guda hudu. To tare da cewa Malik ibn al-Huwayr Allah ya kara masa yadda ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yakan daga hannuwansa a dukkan wato sunkuyawarsa wato da tasowarsa, kuma tare da cewa kuma an samu hallo daga Ibn Umar, riwaya ce ingantacciya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya dago daga sujada ta farko kafin ya koma ta biyu, wani lokaci manzon Allah yakan daga hannun shi, in ya dago daga sujada ta farko kafin ya je ta biyu sannan yakan daga hannun shi. Kenan dan haka hadisin da yazo akan daga hannu a dukkan sunkuyawa da tasowa, wannan shi ma hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin da bai inganta ba hadisin Ibn Umar, wannan hadisin akwai hadisi na Abdullahi dan Mas'ud wanda malaman Malikiya da sauran wasu malamai irin malaman Hanafiya suka kafa hujja akan cewa kawai a farko ne mutum zai daga hannun shi, ba zai koma daga hannu har karshen sallah. Wanda Ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga hannuwansa inda liftita a lokacin da ya bude sallah, sai yake cewa kuma la yahudu, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya koma daga hannu. Hadisin yana cikin sunani Abi Dawud, da shi ne malaman Hanafiya da malaman Malikiya suka kafa hujja akan cewa a farko ne ake daga hannu sannan ba a koma daga hannu. To ka'ida malamai suke da ita shine al-musbitu muqaddamun ala an-nafi, duk wanda ya tabbatar da wani abu yace kaza ake yi to shi ake gabatarwa akan wanda ya kore. Kaga shi Ibn Mas'ud ya ce ya fumma la ya kudu sannan baya komai, to shi kuma Ibn Umar Allah ya kara masa yadda yace haka ne kiyaye wuri hudun nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga hannuwansa farko takbiratul ihram na biyu in ya gama karatu kafin ya duka ya ruku'u yakan daga hannu na uku bayan ya dago daga ruku'u na hudu idan ya tashi daga zama na farko kenan manzon Allah yakan daga hannun shi to dan haka shi ma a wannan ka'ida da shi Ibn Umar yake cewa banda wannan mahalli hudu ban ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga hannuwansa don haka malamai suka tabbatar da cewa kamar yanda yazo a hadisai ingantattu na cewa dukkan dukawa da tasowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan daga hannuwansa nan ma suka yi amfani da wannan ka'ida ta al-musbitu muqaddamun ala nafi don haka dai a takeice gaba dai wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai sun rinjaye da hadisin Ibn Umar akan wancan hadisi me yasa saboda yana cikin sahihai hadisi ne muttafaqun alai dan haka dai kenan anan mu gane cewa hatta da tsakanin sujada ta farko da sujada ta biyu an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokaci yakan daga hannuwansa shine anan kenan malam yazo mana da wannan hadisi na Ibn Umar Allah ya kara masa yadda amma malam yazo da shine dan ya nuna mana kenan daidai ina ne ake daga hannuwa kenan in za a daga hannu makasudin sawwa da hadisi kenan daura da kafadu ne ake daga tafuka wani lokaci akan dan daga kadan ya zamanto ya tsotsin kenan sun dabaranci kenan fatar kunni
wa an wa'id ibn hujr radiyallahu anhu أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره أخرجه ابن خزيمة قاتل قوائل ابن خجر الله كرم سيدا نفتاته وناي صلى ترد من زعل صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aza hannun shi na dama akan hannun sa na hagu ala sadrihi akan kirjinsa manzon Allah ya dora tafin hannun sa na dama kenan akan na hagu sannan ya dora akan kirjinsa Ibn Khuzaima shi ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin sa ingantacce wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana na daga cikin sifar sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine dora hannun dama akan na hagu akan kirji wannan sunna fa hadisi ɗaya na bin ɗaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda wani malami ya tattaro hadisan ya wallafa littafi mai sunan wannan fatul gafur fi hukumi rafil aidi ala sudur sai da yazo da hadisi wajen 35 a cikin su ingantattu hadisi 20 ke akwai sauran su ne waɗanda ba su inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma hadisi ɗaya na bin ɗaya wanda ya tabbatar da cewa dora hannun dama akan na hagu shine karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sallah wato hadisi wajen 20 ke akwai ingantattu kuma sahabi ɗaya na bin ɗaya sahabi 18 suka rawaito cewa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallah manzon Allah yakan dora hannunsa na dama akan na hagu balma kamar yanda yake cikin al-muwatta ta al-imamu malik hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu jama'ar annabawa yana daga cikin abubuwan da aka umarce mu da shi shine dora hannun dama akan na hagu dan haka akan wannan labazi malamai suka tafi akan cewa dora hannun dama akan na hagu a cikin sallah matsayin sa ya wuce sunna daga cikin sunnonin sallah farilla ne daga cikin farillanta suka ce matsayin shi farilla ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu jama'ar annabawa an umarce mu dora hannun dama akan na hagu shi kuma yana daga cikin siyagul wujuh a samu siga ta amara wa ma yatafarra'u anha duk lokacin da ka samu lafazin amara an gane ku to wannan zaka tabbatar da cewa wannan al'amari wajibi ne sai an samu dalilin da ya juyar da shi daga wajibci zuwa kenan mustahabbanci dan haka kenan magana ma mafi rijaye dora hannun dama akan na hagu a cikin sallah farilla ne
sannan kuma wannan babu bambanci tsakanin sallah ta farilla da ta nafila. Gaba ɗayan sallolin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na farilla da nafila, manzon Allah yakan dora hannun shi na dama akan na hagu. Don haka malaman da suke cewa wai a nafila ne manzon Allah yake dora hannun shi na dama akan na hagu, to wannan babu wani dalili da ya nuna haka. Wai da Ibn Hujr a gida ne yake sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Duk sahabban da suka rawaito sahabi 18 haka suka ce, haka suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah. Kuma maganar cewa a farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki hannunsa, haka a ƙarshe a tsakiya ne manzon Allah ya dora hannun shi na dama akan na hagu kwata-kwata, wannan shi ma babu dalili. To dan haka ta'adila cikin da su malaman malikiya suka kawo na cewa an karhanta dora hannun dama akan na hagu a cikin sallah ta farilla, wasu suka ce a wai dan tsoron kada mutum ya zamanto yayi dogaro ne, kar a dauke shi a matsayin mutum yayi dogaro ne a cikin sallah. Illanta ta biyu suka ce a dan kada wato wai wanda yake jahilin abun wai yayi kudirin cewa farilla ne. Illanta biyu suka ta uku suka ce a wai dan kada mutum ya bayyana khushu'i a cikin sallah, ya bayyana da khushu'i. Suka ce amma in mutum zai yi dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce fala ba a sababu dai. To da saboda me yake? Dama ana yi ne saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi. Shi nan wa'izi yace cai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya dora hannun shi na dama akan na abu, ya dora akan kirji. Kuma haka Ibn Mas'ud ya ce ina sallah na dora hannun hagu akan na dama, manzon Allah ya wuce da ni sai ya dauki hannun nawa na dama sai ya dora mu akan na hagu. Manzon Allah ya nuna masa ga yanda ake. To dan haka su kansu malaman malikiya su suka tabbatar da cewa daidai da hadisi ya dhaifi wanda yake nuna sakin hannu a cikin sallah, suka ce babu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi dhaifi suka ce ba a taba samu. Haka Ibn Abdul Barr a cikin littafinsa At-Tamhid lima fi al-Muwatta min al-Asani, a karkashin wannan hadisi da al-Imam Malik yayi babi na dora hannun dama akan na hagu a cikin littafinsa Al-Muwatta, wato Ibn Abdul Barr yake cewa dora hannun dama akan na hagu a cikin sallah yace sunna ce wadda ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yace ba a taba samun wani sabani, yace kawai sai dai hadisin da aka rawaito daga Ibn Zubair, Abdullah Ibn Zubair, cewa ya kasance yakan sakin hannun shi a cikin sallah. Sai yace wa kadu ruya an khilafu, kuma an rawaito sabanin haka daga Ibn Zubair cewa yana dora hannun shi na dama a cikin sallah. To kaddara cewa Abdullah Ibn Zubair har ya gama rayuwarsa gaba ɗaya sakin hannu yake a cikin sallah. Shin da Ibn Zubair aka ce mai koyi ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Manzon Allah shine yace mana sallu kamar ra'aitumuni usalli, ku yi sallah kamar yanda ku ganni ina sallah, ba kamar yanda Ibn Zubair yake. Ko da shi Ibn Zubair kin ya tabbata cewa yana sakin hannun shi, to ba Ibn Zubair ba aka ce mu bi mu yi koyi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine yace mu yi sallah kamar yanda muka ga yana yi. To shi kadai ne Ibn wannan Ibn Abdul Barr Allah ya ji kansa yake cewa an rawaito cewa Abdullahi ibn Zubair yana sakin hannunsa, sai yace kuma an rawaito daga gunsa kuma sabanin haka cewa yana dora hannun shi na dama akan nagu, shi Ibn Zubair. To dan haka a takaice dai wannan yana nuna mana sifar sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, farilla da nafila shine dora hannun dama akan nagu. Shi kuma dora hannun kusan kala uku ne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine anan yake nuna mana nau'i na farko kenan dora tafin hannu wanda yake na dama akan na hagu, mutum ya dora akan kirjinsa kenan ya zamanto tafin dama ya zamanto akan na hagu, wannan shine nau'i na farko. Nau'i na biyu kenan shi tafin dama sai ya zamanto ya hau kan tafi na hagu da zira, nan shine ake kira kenan ar-rusuk, tsintsiyar hannu kenan, sai mutum ya dan janyo shi haka kenan, ya tsokun sun dan janyo nan haka sun hau kan nan sun tsira hannu, shine ake kira ar-rusul kenan. Nau'i na farko haka. Na biyu kenan sai ya dan matso haka. Na uku shine ake kira al-qabd kenan, jimke nan tsintsiyar hannu da hannun dama. kenan nau'i na uku, amma kuma gaba ɗaya mahallin turawa kan kirji ne. Hadisin da yazo turawa akan cibiya nan kan ciki wannan shi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Iya abin da ya tabbata kan kirji. Kenan in ma mutum yayi haka ya dora tarin sa na dama akan nan. Kenan waqul kaffi alal kaff. Kenan tafi akan tafi. Nau'i na biyu kenan wannan waqul yusra kenan alal kaffin misra wa rusuk kenan haka. Ya zaman to ya tsotsin sun dan hau kan sun tsiyar hannu. Nau'i na uku shine alqab. Kenan mutum ya jimke sun tsiyar hannu ta hagun kenan da hannunsa wanda yake na dama. Shine anan yace sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-misra ala sadrihi. Wato nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sai ya dora hannunsa na dama wato akan hannunsa na hagu. Me ake nihi da yad anan? An ambace shi ne da sunan bangaren shi kenan, shine al-kaf. Kenan ya dora tafinsa na dama akan tafinsa na hagu. Ala sadrihi wato akan kirjinsa. Wa an Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la salata liman lam yaqra' bi ummil Qur'an. Muttafaqun alayh. Wa fi riwayati Ibn Hibban wa Ad-Darqutni لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وطلب عبادة ابن الصامت الله يكرم سيدانا فدا مزان الله صلى الله عليه وسلم يتشي لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. باب صلى إن قنتتشيا قدوان نبي كرم تفاتها أجكن صلى الله دوان دي كي دي إيقوان كرم تفاتها إدن بي كرم تفاتها أجكن صلى الله تو قطة قطة باعد صلى الله أغاني قدول ني أكرم تفاتها. Shine ya ce la salata babu sallah in la anan kenan nafiya ce kwata-kwata babu sallah ingantacciya liman lam yaqra' bi ummil Qur'an ga duk wanda bai karanta Fatiha a cikin sallah. Wannan riwaya kenan hadisi ne muttafaqun alai. A riwaya ta Ibn Hibban da al-Imam Ad-Darqutni a cikin littafinsa As-Sunan manzon Allah ke faɗa cewa la tujzi'u salatu sallah ba ta isuwa la yuqra'u fiha bi fatihatil kitab. Duk sallar da ba a karanta Fatiha a cikinta manzon Allah ya ce wannan sallah ba ta wadatarwa, ma'ana ba ta inganta ba. Duk sallar da ba a karanta Fatiha a cikinta. A wata riwaya ta daban wadda na cikin musnad na al-Imam Ahmad da As-Sunan na Abu Dawud da al-Imam Tirmidhi da Sahih Ibn Hibban manzon Allah ke faɗa da annakum taqra'una khalfa imamiku. Wannan ko sababin ya kasance wani lokaci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama karatu ya dan rikice masa a cikin sallah. Manzon Allah da ya gama sai yake tambayar sahabbai yake cewa me yiwa kukan yi karatu wato a bayan imaminku. An gane ko a sallar asuba ne karatu yayi nauyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya ringa gaba yana baya. Da aka gama sallah sai ya ce la annakum taqra'una khalfa imami, me yiwa kuna yin karatu ne a bayan imami. Suka ce kwarai. Manzo Allah ya ce to la taf'alu illa bi fatihatil kitab, kar ku ringa karatu a bayan imami in dai ba Fatiha bace. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha, shi ma abin da yasa domin babu sallah ingantacciya ga duk wanda bai karanta Fatiha. Wannan kenan kafin a shafi hukunci karatu na mamu a inda limami yake bayyanawa. Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya zo da dalilai a cikin sifatu salatin nabi wanda ke nuna cewa inda limami yake bayyanar da karatu hatta da karanta Fatiha an shafe shi. Iya abin da yake kan mamu shine sauraro kawai a inda limami yake bayyanar da karatu. To dan haka a takaice waɗannan hadisai suna nuna mana karanta Fatiha a cikin sallah wannan rukuni ne daga cikin rukunnanta. Duk sallar da aka yi ba tare da an karanta Fatiha to ba sallah. kamar yadda su malaman Hanafiya sun tafi akan cewa karanta Fatiha ba dole bane a cikin sallah, iya abin da yake wajibi ka karanta abin da ya saukaka na Al-Qur'ani. Dalilin su faqra'u ma tayassara min Al-Qur'an, da can hadisin da manzo Allah ya ce masa maqra'a ma tayassara ma'aka min Al-Qur'an, sannan ka karanta iya abin da ya saukaka tare da kai na Al-Qur'ani. To amma magana mafi rinjaye batal jumhurin malamai karanta Fatiha rukuni ne daga cikin rukunan sallah, duk sallar da aka yi ba Fatiha to wannan sallah ba ta inganta ba. A inda suka dan samu sabani, shin a cikin mafi yawan sallah ne karanta Fatiha ko kuma a kowace raka'a? Wasu malamai suka ce a mafi yawa, kamar misali sallah ne raka'a uku, idan aka samu a raka'a biyu zuwa raka'a uku, a raka'a uku in ne ka karanta Fatiha, dan ta hudu baka karanta Fatiha wato sallah ta inganta. Suka ce sai dai sallah kamar mai raka'a biyu, misali sallar asuba, wannan dole ne a kowace raka'a sai mutum ya karanta. To amma magana mafi rinjaye, a kowace raka'a karanta Fatiha wannan rukuni ne daga cikin rukunin sallah, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga Khalad ibn Rafi, manzo Allah ya ce masa kuma fa'al zalika fi salatika kulliha, ka aikata haka a sallarka gaba ɗaya, ma'ana kowace raka'a. Da manzo Allah ya siffanta masa raka'a tun daga farkon ta har zuwa ƙarshe, manzo Allah sai ya ce masa kuma fa'al zalika fi salatika kulliha, ka aikata haka a sallarka gaba ɗaya. Kenan, don haka dai a takaice karanta Fatiha rukuni ne na sallah a kowace raka'a, sallah ba ta inganta dole sai da Fatiha. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.